kika fara dana zo gunkira nan kika taka kin ban saba amma duk da ka da ke nake ka dara na yi miki waka don sallan so ne ba mu kuwa sha'awa in kina sona ina son ki in kina sona ina son ki idan ba ki sona to uhun ki idan ba ki sona to uhun ki
na san ya kamata in daina damuwa da ke to sau nawa zan yi miki kiraina kuma ga rashin kulawar ki a kaina su suka dauke tunanin ki a raina soyayyar da nake da shi miki a dana daina though sometimes I feel like calling up love and you's not so cool and not bad at all you know me I never get mad at ya apologize each time I'm the one at fault sometimes I annoy you sometimes we argue what I heard was not true what you heard was damn true I used to know you, this ain't your enclosed view. Of course this is not you. You trust me, I trust you. You love me, I love you. You love me, I love you.
In kina sona, ina songi. In kina sona, ina songi. Idan baki sona, to uhunki. Idan baki sona.